daya daga cikin su dai ya shigo Najeriya ne da cutar yayin da ɗaya kuma ya dauki cutar a cikin Najeriya kamar da rahoto kuma da kula da kuma sa ido a kan cutuka masu yaduwa NCDC ta fitar a shafinta na Twitter. A halin da ake cikin madai yanzu haka akasarin jaridun Najeriya sun rawaito rahoton da ke cewa babban hadimin fadar shugaban kasa Alhaji Abba Kyari yanzu haka ya kamu da wannan cuta ta coronavirus. Malam Abba Kyari dai ya dawo Najeriya ne daga kasar Jamus a wani ziyarar aiki da ya kai kasashen waje. Rahotanni dai sun bayyana cewa shi kan shugaban kasa Muhammadu Buhari an auna shi amma kuma ba a same shi da wannan cuta ba. To sai dai kuma kawo yanzu babu wani sanarwa na musamman daga fadar shugaban kasa kamar yadda aka ba game da wannan labarai da ake bazawa yanzu haka a kafofin labarai daban-daban da ke Najeriya na musantawa ko kuma gaskata labaran da ake bazawa. A jere dai hukumar da ke kula da hana yaduwar cututtuka masu yaduwa wato NCDC ta bayyana Mr. Suleiman Achimugu a matsayin daya daga cikin wanda ya fara rasuwa sakamakon kamuwa da cutar ta coronavirus a Najeriya. Haka kuma cibiyar ta bayyana cewa dan tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wato Muhammad Atiku Abubakar yanzu haka shi ma ana kula da shi a asibitin koyarwa da ke Kwagwalada bayan da aka tabbatar ya kamu da cutar ta coronavirus. Dai da yanzu haka shi ma gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad Kauran Bauchi aka ce ya kamu da ita bayan gwajin da aka yi masa sakamakon ganawar da yi da dan tsohon mataimakin shugaban kasa a jirgi daga Lagos zuwa Abuja. A wata sanarwa da mai taimakawa gwamnan na Bauchi akan harkokin yada labarai Alhaji Muktari Gidado ya rataba hannu ya ce bayan bincike da aka yi akan gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad da iyalansa da kuma wasu hadimansa sakamakon dai ya nuna cewa gwamnan ya kamu da cutar kuma tuni ma ya keɓe kansa domin samun magani. Yanzu dai gwamnan Bala Muhammad Kauran Bauchi ya kasance gwamnan na farko kenan a Najeriya da ya kamu da wannan cuta ta coronavirus. A waje dai kuma kwamishinan lafiya a jihar Lagos Professor Akin Abayomi ya shawarci lokacin waɗanda suka halarci wani biki na karrama gwarzayen fina-finai da aka gudanar a birnin Lagos a ranar 14 ga wannan wata da su kai kansu a asibitoci ko kuma killace kansu domin kuwa an samu wani mai dauke da cutar coronavirus a cikin mahalarta wannan biki da aka gudanar. Manyan baki a wajen wannan biki dai sun hada da masu wasan kwaikwayo da kuma tsohon dan majalisar dattijai sanata Dino Melaye. A wani jawabi da ya wa 'yan Najeriya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da shawara ga mazauna biranen Abuja da kuma Lagos da su killace kansu a gidajensu tare kuma da kauracewa duk wani hidima wanda bai zama na tilas ba duk dai a kokarin rigakafin kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ko kuma COVID-19. Tunda dai gwamnatin ta Najeriya ta soke duk wasu taruka na majalisar ministoci da majalisar gwamnoni da na tsaro da ake gudanarwa kowane mako a matsayin rigakafin hana bazawar wannan cuta da kamuwa da ita. Babban jami'in tsaron Amurka daga Najeriya.